yana cewa yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha ko yace walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaqqu ala innal ladhina yumaruna fis sa'a Allah yace lallai wa'anda fa suke jayayya game da kiyama lafi dalalin mubin wallahi suna cikin fatane fatan ma wanda yake mane sacci to kuma me Allah yace
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العظيم
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العظيم الله شي الله لطيف واتو شيني مي توسساوا مي لطفاوا شيني توسساوا كينان بعباده واتو غباينسا يرزق من يشاء ina bada arziki wa wanda ya ga dama wa huwal qawiyyu Allah shine ma abocin karfi da nifi al azizu sannan kuma mabuwayi to kuma me Allah yace
man kana yuridu harsala kirati nazir lahu fi harsi
na'am
wa man kana yuridu harsat dunya nutihi minha
na'am
wa ma lahu fi lakirati min nasib
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثي ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب الله يتي ومن كان من كان duk wanda ya kasance yuridu harsal akira aikin da yake yana son Allah ya biya shi ne shi ba zai wa Allah kyauta ba ko misali a to shi ma dama Allah ai ya kwadaitar amma shi fa ba zai kyauta ba ba shine ba hushi yake cewa ba dalla da ake sallah a mu dan Allah muke sallah mu dan Allah muke sallah ba dalla da muke yi ba ai Allah ya wuce sai zai biya mu masa sallah Allah wuce nan ya wuce mu dan Allah muke sallah duk yanda ya ga dama yayi da mu ya cancanci mu mushi ba dan ya biya mu ba in ya ba mu aljanna muna so amma Allah ka cancanci mu maka ko da aljanna ko babu ko da wuta ko babu ko da lada ko babu ko babu ko babu tabaraka wa ta'ala wanda yi dan lada to yaje yi da ban za a biya shi ai Allah ma ya faɗa ai ko innal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun gairu mamnun haka Allah ya ce wanda yi imani ya aiki to za a bashi lada lada mara yankewa to mu kuma mun yi aiki yardar ka muke nema Allah mu dan kai muke yi mu kafu mana lada tabaraka wa ta'ala to kaga wannan fa ikhlasin hawan hawa ne domin akwai wanda shi ba dan ladan yake ba shi dan ya burge yake to wanda yi dan lada yafi wanda kuma yi dan ya burge domin wanda ya burge darri yake wanda yi kuma dan lada dama Allah ne ya ce zai bada lada to bari yi dan lada to su kuma masu matsayin koli su kuma ba dan ladan ba dan Allah su kuma dan Allah suke to shine anan Allah yake fadi man kana yurid wanda ya kasance da aikin sa harsal akhira wato yana neman tukuicin lahira ne shine harsa kaga a larabci harsu hatsi ne ko qur'ani ya fada da yazo yake maganan afara'aytum ma taharusun taharusun dinnan da Allah yake cewa ku bani labarin abinda kuke nomawa kaga harsu noma shine hadi misali amma inda zaka san qur'ani gagara badani da yazo ya dauki wannan sai aka ajiye ta a matsayin isti'ara wato shine wannan kalmar da suke cewa huwa an yatakallama almutakalli bilafadin mufradin lahu ma'anayan qaribun zahirun ghairu murad kafiyun ba'idun huwa almurad wancan ka'ida na malaman balaga din nan saboda haka anan sai Allah ya ce harsal akira ba za a ce gonan lahira ko hatsin lahira ba saboda fasahan alqur'ani to shikenan sai mutum yazo ya ce harsal akira ladan lahira da za a bashi shikenan sai ka ajiye maganan gona ka ajiye maganan hatsi sai ka dauko lada kawai ka replacing din shi da shi anan to sai Allah ya ce nazid law za mu kara masa fi harsihi wato cikin ladansa da yake so a rubanya masa wani sai a bashi 10 wani a bashi 700 wani ma a taninkawa kamar yadda Allah ya ce gairu mamnun din wato ba mai yankewa ba sai Allah yace kuma na biyu wa man kana duk wanda kuma ya kasance yuridu yana nufi ne harsa dunya shi a bashi a duniya ne kawai shi ibada da yake wa Allah kawai damuwarsa kawai ya samu duniya ya gyara duniyar sa sai Allah yace nu'tihi minha shi ma zamu bashi shine nu'tihi minha zamu bashi minha saboda duniyar tana da yawa shi za aka ce minha daga cikin ta ba a ce nu'tihi ba ba a ce zamu bashi ba sabanin lahira sai aka ce minha kaga can shi ma man kana yuridu harsal akhira sai Allah yace nazid lahu kaga ni ko nazid lahu kaga shi ba a ce minha ba saboda abin aljannan mutum da yafi karfin abin duniya ba abin plateau ba ba na Najeriya ba ba na Afirka ba abinka na aljanna yafi karfin duniya ma'ana arzikin ka na aljanna yafi arzikin duniya arzikin farko da karshe kuma wannan na talaka na karshe a aljanna gaba daya abin talakan karshe shi gaban talakawan aljanna ka san a duniya za a ce ai jaha kaza ko a Najeriya ta fita lauci a jahar kuma ga wane a gari kaza wane a duniya shine number 1 a talauci to misali in an je lahira number 1 a aljanna arzikin sa yafi karfin na duniya technology na farko da karshe abu kaza a ce new model ko daga karshe ya zama old model to wannan gaba ɗaya na talaka aljanna fitik to yafi karfin wannan amma da yake tana da yawa tana da fadi sai Allah ya ce nazid lahu fi harzihi Allah ya ce za mu kara masa ai da mun ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hada ma tu aduna li kulli awabin hafiz man khashiya arrahman bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib sai Allah ya ce udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud lahum ma yasha'una fiha sai Allah ya ce waladaina mazid to kaga anan kuma sai ya sake cewa nazid lahu fi harzihi nazid shine waladaina mazid za mu kara masa shi wato iya kasan ita aljanna idan aka tattara duk wani abu da ake amfani da shi duniya aka hada maka na duniyar tunda ka zo duniya ka san kaza karka je can kana marmarin abu to sai a tattara maka duka da na bakaken fata da na turawa da na larabawa sutura ne abinci ne abin sha ne ƴaƴan itaciya mota jirgin sama duk wani abu za a hada maka sannan da irin na can wanda babu anan wanda babu shi anan totally kwata kwata to shikenan sai Allah ya ce kuma muna da ƙari kullun kuma abin da zai baka mamaki gurin da kake daukan handset a cikin aljanna kullun sababbin handset zaka gani kaman biliyan daya zaka ga Tecno zaka ga Airtel zaka ga Nokia zaka ga gashi duka zaka gani Samsung duka zaka gani gasu kuma zaka ga yanda matakan su yake in an ce Tecno ai mataki mataki ne za a ce akwai kaza akwai kaza to haka duk za a je maka in an zo motoci haka shi sa manzon Allah yake duk abin da za a fada aljanna harshe ya gaza ya fada abin aljanna sai in an je a gari shine ma'anan hadisin da yake cewa fil jannati ma la aynu ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi basharin qabl a cikin aljanna akwai abin da tunda Allah yayi idan da yake kera abu yake kera handset bai taba tunani ko ya ji ko ya ga handset irin na aljanna ba haka wanda yake kera mota bai taba tunani bai taba ji ba bai taba ganin mota irin na aljanna ba domin wancan kudura ce ta yi wannan kuma halitta ce ta yi ya za a hada to shine anan gurin Allah subhanahu wataala yake gaya mana kuma ya dawo ya ce wa man kana yuridu harfa dunya sai Allah ya ce nu'tihi minha za mu bashi daga kaga ba duka ba saboda haka da yake duniyar ma ba duka za a baka ba sai aka ce dan gutsurowa ne kawai za a dan fincina a baka in aka dan fincina aka baka sai a ce maka gina da nasu hubu shahawati minan nisa ko wal banin wal qanatir lil muqantarati ko minaz zahabi wal fiddati wal khayl al musawmati wal an'am sai ce wal harf sai ce zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'a a ƙarshe sai kuma Allah ya ce maka ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi ba duk abin da yake hannunku in dai a duniya ne to ƙararre amma wanda yake lahira shi fa bai karewa kuma bai tsufa kuma bai lalla cewa balle a nemi mai gyara bai tsufa bai kage yanzu in ka sai hanse tana tsabuwa kana marmari yau da gobe to sai ta zama tagadan tagada to abin aljanna kuma bai tsufa bai lalla cewa daga sutura takalmi abinci abin sha motan hawa duk wani abu da ka sani gininka na zinari kuma zinarin na kudura aka maka da shi kana ji in banda aljanna a ina ne ka taba ganin gadan da yake tashi ya yawo da kai dawo da kai in ba dai aljanna ba a aljanna ne gadanka da kake kai zaka ce masa zan je Kano kaini zai fita tarfin saman gidanka ya nufi Kano kuma kace zan yi ba zai dai ba zai fita ne kawai cikin kudurar Allah in kana ji ana dingina bango to sunan gadan dingina bango in ya dingina saboda wuce ya zai kuma zaka ce to kai gado zan yi bacci idan karkai tangal ka tada kuma idan muka isa Kano ka tashe ni wallahi tallahi haka zai yi ya lullube ka da duniyar kula da duniyar lahira in ya lullube to shi da jaba musulmi anan gurin abinda Qur'ani yace wa ma lahu fil akhirati bayan ya faɗa kenan yace nu'tihi minha sai Allah yace to wanda aka bashi duniya yayi sallah azumi da sauransu dan a bashi duniya in an bashi duniya to wa ma lahu bashi da wani komai fil akhirati a lahira min nasib wato na daga rabu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin inda muka yi daidai Allah ya hada mu a cikin ladan inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya kara wa annabi daraja Allah ya kara wa annabi wasila da fadila Allah ya biya bukatun mu muna wa babban limam nan rubuta barka da zuwa Allah ya saka mishi da alkhairi da shi da tawagansa da duk waɗanda suke halartar wannan majalisi mai albarka to Allah ya kara mana albarka albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowa a cikin mu bukatun mu Allah dan matsayin manzon Allah Allah ka biya mana masu fama da jinya dan matsayin manzon Allah Allah ka yayi wanda ba su da jari Allah ka basu masu shi Allah ka rika musu duk wanda yake da wata damuwa Allah dan alfarman annabi Muhammad Allah ka yayi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da kuma tofanciyar hankali akwai tambaya ne to na na
assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta anan ita ce yace malam wai ya halatta mutum ya je cikin bayan gida yayi tsarki kuma ya rawalla ya je sallah bayan gida na cikin daki
to idan bayan gidan babu kazanta a bayyana karara babu lefi irin kaman bayan gidan da ake yanzu na zamani zaka ga an tiling din wato bayan gidan sannan abin da shari'a take kallo wato shine kazanta a bayyane domin hadisin da yake cewa umirna an nahkuma bil zawahir wallahu yatawalla sarair an ce idan mutum yazo guri bai ga kazanta ba bai ga alamunta ba to zai iya sallah a gurin misali domin abinda shari'a take magana kai shine abinda aka ganshi karare ya bayyana shine ake hukunci da shi idan ka shiga zaka ga ana flushing ana zuba ruwa mfitsarin akai ya gangara ya fita instead of kenan kaga it means babu babu wato fitsarin a bayyane an sa ruwa ya raka shi waje misali kuma ana sa su haifo misali kaga a wanki da sauransu sai aizil ko misali ana sawa
so that kenan kaga daman fitarin ne in yana gurin shi ne a'a to ruwa kuma ya tafi misali zamu iya dora wannan tambaya akan hadisin da wani ya fitari a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga masallaci ne da yazo yana fitarin mutane sai suka masa ta akan shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana su yace da uhu kutane shi masallaci dakin Allah indai fi ko ina tsarki aka shiga aka yi fitsari yake rirayin kasa ne kuma daman ba kyamare shi masallacin annabi inda ka san kango haka zaka kai shi alaihi salatu wassalam eh haka shine asalin sunna to wannan mutum balarabe yayi fitsari a cikin sahabbai sun ta san masa annabi yace a kuba shi ana kallon shi ya gama fitsarin sa a tsanake sai manzon Allah yace aje a debo ruwa aka je aka debo ruwa yace a zuba akan fitsarin da aka zuba ka san me manzon Allah ya faɗa sai yace yudan hiruhu ma ba'dahu dan Allah mu kalla hadisin nan eh wannan fatawa ce zaka tajin wasu suna rikitar da mutane wai bayan gida irin wannan na daki in an yi alwala bata karbu ba ina suka samu oho misali to ka dauki wancan hadisin na fitsari da aka yi a masallacin ma'aiki yace a debo ruwa a zuba aka debo aka zuba yace ruwan ya tsarkake gurin to a bayan gidan da ake alwala ba a zuba ruwa ya tafi da shi to shikenan mu yi kiyasi da wancan hadisin ya tsakiru kuma ba'da kenan magana ga kai in ruwan da aka zuba ya tafiyar da na masallaci tare da rerin kasa ne a gurin yaya wanda tiles ne in an ba shanyewa zai yi ba tsotsewa zai yi ba ana zuba zai sauka rariya ya fita misali nan ma gashi ba maganan alwala ba fitsari akai kuma akai sallah a gurin kuma aka sa ruwa a gurin ya tsarkake gurin to da alwalan da gurin da akai fitsari misali aka zuba ruwa akai sallah da gurin da akai fitsari aka zuba ruwa akai alwala wanne ne kamata ce a
wannan wanda mai tais la sakara
ke je ta gaba
to sai tambayar shi na karshe yake cewa gurin guda biyu ne yace yana bukatar addu'a dan yana neman aiki
to Allah ya bashi albarka shi wuce Allah ya bashi albarka shi Ibrahim
Allah
sauran masu neman aiki a cikin mu da jari Allah ya ba su albarkan gausi albarkan sahibul faida
sai mai tambayar nake cewa ku ba assalamu alaikum
wa alaikum assalam
malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya kara kusanci tambayar shi yace malam naji wani malami ya ce wai hadisin da ake dangala wando wai yana cikin da tafai sai da aka shiri san hadisin bai na so abu shi bayani inda hadisin yake
eh akwai akwai kuma na sakewa guda ai guda biyu ne eh akwai na dagewa akwai na sakewa akwai na dagewa akwai na sakewa idan ka shiga Bukhari sai ka shiga contacts wato fayrisa da yake maganan babin da yake maganan rage tufafi zaka ga guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la yanzuru Allahu ila rajulin sai yace yazuru thawbahu Allah ba zai rahama wa mutumin da yake jan tufafin sa a ƙasa ba ya yanke wannan mutum sai je yanke sayyidina abubakar sai gashi da sauri nashi yana jan ƙasa yazo zai yanke sai manzon Allah yace a abubakar ai kai ba za ka yanke ba dan kai ba ka sake naka ya ja ƙasa dan takama dan takama wancan sai aka gane ashe in ya sake yana jan ƙasa yana takama to kuma wallahu la yuhibbu kulla muqtalin faqulin ko inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan faquran to annabi yana son Allah ya so wannan bawa shi sa aka cire masa wato takaman aka cire masa takaman saboda haka idan mutum ya sa kaya dan takama ko ya dangale to an gudu ba zira ba idan kuma yasa suka ja ƙasa ba dan tak ba wannan ba ba wannan din ne wannan saboda dauka ne da ya dan takama takaman ne dai ba a suwa ta gaice dai to daka akwai shi a cikin muftadul ahadi hadisin akwai asnanu abi daud akwai a cikin tirmizi akwai shi a cikin bukhari kowanne kuma in ka duba contact din yana magana akan tufafi zaka ga yanda hadisan suka zo mabambanta dan haka akwai na sakewa akwai na dangalewa in an ga mutun yana takama in ya sake sai a ce to yake shine dalili idan aka ga mutun kuma ya sake baya takama bar abun ka shine ma'ana wato takamar dai shine ba a so idan ka dage kake takama to sake yawa idan ka sake kana takama dage
Allah saka da kai sai san baya na gabe yana cewa malam ya halatta aje cikin makabarta ai sallah
eh babu laifi amma kada a mai da gurin kaman masallaci zuwa akai sai dai idan ka je sallah ya kama ka babu laifi ayi amma mai da gurin masallaci da asuba can zanje da azhar can zanje da la'asar can zanje da magriba can zanje da isha can zanje to wannan mamnu'i ne a shari'a abinda ake kira mamnu'i ba fa haramun ba akwai abinda yake makruhi akwai mamnu'i ko akwai kuma haramu to in ka ji an ce maka mamnu'i to shari'a ta kaurara wajen hanawa amma in kai ba zunubi in kai ba zunubi yanzu ka dauki cikin al'uqudud durriya mana masu sukan mu muna zuwa muna sallah a makabarta mu bamu taba zuwa mu yi wata guda muna sallah a makabarta ba amma bari in gaya mu Ibn Taymiyyah da yimu wata shida aka yi ana kwana a makabarta maza da mata ba sa zuwa gida da tukwanan abinci a makabartar anan suke asuba anan suke azhar anan suke la'asar anan suke magriba anan suke isha anan suke juma'a anan suke ka taba ji mun yi magana amma yau kana tafiya makabarta ko nan zariya wajen Sheikh Abubakar Al-Funati ko kana tafiya can wajen Sheikh Ibrahim Musaddid Allah ya yarda da su ko ka tafi can wajen Sheikh Aliyu Barando da sallah ta kama ka a gurin sai ka ji an fara
shirk Assalamu alaikum malam.
Wa alaikum assalam.
Malam ya halatta dan mutun yana da kudi da kin azumi ya ringa ciyarwa?
Haka kawai saboda yana da kudi. Bai halatta ba. Abin da yasa ake ajiya azumi sai rashin lafiya ko tafiya domin Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu waman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kaga ai ba a ce faman kana minkum galiyan ba ko an fada to ai cewa akai duk wanda ya zama mara lafiya rashin lafiyan ma ba ƴar sama-sama ba ƴar can-can domin rashin lafiya ƴar karama-karama ba za ta hana azumi ba haka tafiya so da haka abu biyun nan su suke sawa a aje azumi rashin lafiya da tafiya tafiyan ya zama ba na sako ba kuma tsawon tafiyan ya kai kilomita 48 to shi yake sawa a aje azumi kuma idan mutum irin wannan ne ba a ce ma ya ciyar a wannan marhalar ba aka ce bayan sallah ya rama idan rashin lafiyan mai warkewa ne amma wanda ya chronic kuma ba zai warke ba ba a sa ran zai warke yanzu to shine aka ce ciyar amma idan dai yanzu ciwon zai same shi wata ɗaya biyu zai warke to shi wannan an ce kada ya ciyar ya bari sai ya warke rama azumi haka shari'a ta ce to da haka maganan mai kuɗi lafiyar shi kalau ba matafiyi ba ya ajiya azumi wannan ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne
to sai mai tambaya na gaba sai ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ya halatta ka ba makocinka zakka ko ba musulmi ba
eh idan wato makwabcin wanda ba musulmi ba na amana ne idan na amana ne Allah yace la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim innallaha yuhibbul muqsidin. Allah yace innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum. Kaga abu biyu ne la yanhakum da yanhakum. Allah ya bai hana ba wanda kuke makwabtaka da shi Krista abokin zaman lafiya bai san fituna. Allah ya ce ban hana ba ku kyautata masa kuma sa alkhairi. To ita kyauta ita zakka kyautatawa ce da alkhairi matakin farko. Mataki na biyu sai a koma suratul tauba da Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum kristoci ne su suna wajen mataki na hudu ne ma amma masu san zaman lafiya kafiran amana su an ce ana iya ba su zakka dan kwadaitar da su musulunci zaman lafiya ne su kawo kansu su su musulunta. To shi sa aka ce wal mu'allafati qulubuhum dan haka wanda ba musulmi ba amma yana son musulmi da zaman lafiya to in an cire zakka ana iya ba shi amma ba duka ba. Shari'a ta ce a kashi 10 sai a ba shi 1 da rabi ko kashi 2 sauran kashi 8 to sai a dawo kuma al'umma musulmi a ba su abinda shari'a ta ce kunan su kuma al'umma musulmi din an fi son na kusa da kai na kusa da kai kuma an fi son kai ka duba ka gani na kusa da kai a gida na kusa da kai a kasuwa na kusa da kai a office saboda ana son alaka mai kyau tsakanin kai da shi. Ka san hadisi ya ce dubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi ala man asa ilaiha. Ita kyauta tana mai da maki masu kisa musulunci yace to in ka cire ka bayar ko makiyinka kake bawa zai dawo musoyinka idan kuma masoyinka ne zai ƙara son ka alaka za ta dada kulluwa. To idan misali yanzu ka cire zakka daga makwabta daga wanda ka sani ba shi da shi ka kai nesa ta yi yana can wata anguwa can misali nan fa in abu ya faru wannan na kusa da kai din shine zai fara kawo maka dauki ko ka rasu ko wani naka ya rasu ko biki ko wani abu na taro shi zai fara zuwa ya kawo jikin sa kafin wancan ya zo koda wancan zai zo misali. To shi sa shari'a ta ce ka fara duba na kusa da kai ka fara duba na kusa da kai sannan idan ka cire ka bashi abin da gwabi ma'ana da kauri yanda zai mura abin ya san an bashi zakka amma dan naira 500 ko 1000 to an dai bayar amma ba a bayar ba to 1000 Allah na tuko ko a kaci ai ta kare na eh za a iya bashi ba damuwa tunda kafirin amana ma an ce a bashi dan kaga bashin shi dan izalan kaga an Allah ya taimaka zai ce a to wannan dan dariƙan ai bai a shaka dariƙa take to dalili shi alheri yana canja wanda kake wa daga abin da yake zargin ka ko yake tunanin ka ne to yana iya canjawa sai dawo sai kuma ya ce ashe shehu tijanin nan gaskiya ne ashe shehu Ibrahim din gaskiya ne ba kai zai gani ba shugabannin ka zai gani
saka alheri sai tambayen shi na gaba yace aya bambancin umara da aikin haji sannan kuma an mutun yayi umara yadda za a iya ce mai alhaji
bambanci tsakanin umara da aikin haji akwai bambanci kaman haka yanzu misali idan mutun ya tashi daga nan Najeriya ya isa ƙasa mai tsarki yana isa masaukin sa zai yi wanka idan yayi wanka zai cire kaya sai ya sa wannan likafanin in ya sa wannan likafanin zai kama hanya ya tafi inda Kaaba take idan ya je inda Kaaba take zai yi dawafi 7 zai sa ɗakin Kaaba din a kibin sa na hagu ba na dama ba na hagu akwai daidai inda Al-Hajarul Aswad yake to daga saitin Al-Hajarul Aswad din zaka tsaya kai saiti in ka je ka dawo daidai wannan gurin kai ɗaya ke tun kai 7 sai ka zo makamu Ibrahim kai nafila raka'a 2 kana idarwa sai ka je kai sa'ayi tsakanin Safa da Marwa da Allah ya ce inna Safa wal Marwa min sha'airillah to zaka yi bakwai safa zaka yi hudu marwa zaka yi uku shine ake kiran shi sa'ayi to kana gama wannan sai ka je wajen aski idan ka je wajen aski ya danganci wanne zaka yi domin Allah yana cewa laqad sadaqallahu ko rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin wato akwai muhallikina akwai muqassirin ma'ana akwai masu saisaye akwai masu talkobo to anan an baka zaki in kaga dama kai malu ka share gashi kam idan kaga dama kuma kai saisaye ka rage to kana yin wannan ka fa gama umara an na'am a rana daya lokaci daya shi kuma haji ba daga nan zaka fara ba ka gane ko sai an tafi arfa idan aka je aka yi tsayuwan arfa to daga arfa za a dawo mina dalilin zama a mina akwai jamra gurin jifan shedan daga nan mina kwana uku ne Allah ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'duda ko faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi liman wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa ko Allah ya ce kwana uku ne ake jifa wato jamra din zaka same su wannan ina fadan aikin haji ne shi dai umara mun ji yadda yake daga inda ake farawa to shi kuma aikin haji daga umara ake fara shi amin daga tsayuwan arfa ake farawa to kuma shi akwai kwanuka kwanaki ne guda 10 11 12 13 ake yi shi kuma umara kowanne lokaci zaka iya zuwa ka je kai abinka kuma ka dawo yau din nan ka tafi da safi zaka je kai gama umaranka ka dawo shi kuma aikin haji sai kai wa'annan kwanakin guda 10 sai an yi zaman mina kwana uku shine Allah ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'duda ayyamin ma'duda shine kwana uku din nan faman ta'ajjala fi yawmayni wanda ya gama jifansa daga mina ya je yau ya je gobe ya hada na misali jifan kwana uku a kwana biyu shine faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi babu laifi inji Allah amma dai kwana uku shine ayyamin ma'duda din to shikenan idan ka je kai jifa kwana uku ka gama bayan fatsayuwan arfa za a dawo mina din kaga kenan ga tsayuwan arfa ga kwanan mina ga jifa abu nawa abu uku kenan ko to shikenan sai a zo a tafi al-Muzdalifa shine al-Mash'arul Haram idan aka je al-Mash'arul Haram shi ba abin da za a yi kwanciya kawai za a yi a ƙasa sai dai ambatan Allah a ta zikiri kawai ana istighfari shine na hudu to dukkan su wato a kwanuka dai ake yin su wayancan kwanukan da aka yi magana akwai yawmut tarwiya shine wato 8 ga watan Zulhijja daga nan ne ake fara dauka maganan niyyar aikin haji kenan to idan aka hada wayannan abubuwa guda hudu da muka yi magana ko na farko tsayuwan arfa na biyu kwanan mina kwana uku ko misali na uku jamra shine jifa na hudu kwana a Muzdalifa hudu kenan ko to idan aka gama wannan sai kuma a dawo a zo ayi aski kafin ayi askin nan sai an je an yanka hadaya rago kaga shi ma yana ciki amma kaga a umara ba yanka rago a umara ba jifan shedan a umara ba tsayuwan arfa a umara ba kwanan mina a umara ba kwana a Muzdalifa ka gane ko a umara ba yanka rago to idan aka gama to sai kuma a zo a yi aski shi dama a umara shi ma akwai aski to in aka zo aka yi aski to kuma sai a dawo a zo a yi tawaful ifada da Allah yake cewa thumma afidu min haythu afada nasu to idan aka zo aka yi tawafa wasu suna kiran shi tawaful wada'i wato dawafin bankwana idan aka gama to shikenan aikin haji ya zama aikin haji kenan kana iya cewa aikin haji wasu abuwa ne guda 6 akwai kusan guda 1 ne wanda ya daidai da na umara shine aski amma sauran guda 5 to babu baya cikin umara a umara bayan karrabu na'am
na sakar da kai to yanzu da kansu dai aka rawaka alhazai ne
na
duk za ce musu alhazai
a wanda umara aishi ba za ce mai alhaji ba domin umara daban haji daban shi wanda yaje aikin haji a wancan lissafin da muka yi to shi ne ake kiran shi alhaji amma shi kuma wanda yaje umara ana kiran shi mu'tamiru akwai mu'tamiru akwai alhaji an gane ko wanda yaje yayi umara bai haji ba ba za a ce mai alhaji ba amma a al'ada musamman mu Hausawa wanda yayi umara ma gida alhaji ne kai ba ma umara ba airport in kaje
na saka kai
saboda haka mutun ya zama alhaji kenan saboda haka akwai alhaju wanda yaje haji alhaji kenan akwai kuma almu'tamir wato wanda yaje umara bai haji ba kenan to shine abinda ake magana
to haka rawkan ya tambaye za a ansa yau kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya tabbata